irin yadda zakirai suka shafe daren Lahadi wayewar yau Litinin kenan a masallaci da dama na birnin Yamai domin raya wannan dare da ke daidai da zagayowar ranar haihuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a masallacin Muhammad Kaddafi inda nan ne hukumomin kolin Nijar suka hallara don raya wannan dare. Imamin masallacin bugo da ƙari shugaban kungiyar addinin Islama ta IEN Sheikh Jabiri Umar Ismail ya yi takaitaccen jawabi don kwadaitawa al'ummar musulmi falalar da ke tattare da wannan dare.
Wannan dare ya kamata mutanen su yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake makusanta na cikin aljanna wadanda suka yawaita salati. Kenan Allah ya sa mu cikin wadanda suka yawaita salati ga manzon Allah.
Masallacin Shehu Shu'aibu da ke unguwar Dejem arrondissement na daga cikin manyan masallatan da al'ummar musulmi maza da mata ke cincirin duwa domin sauraron wa'azi da tafsirin Alkur'ani mai tsarki a albarkacin daren na Maulidi. Saboda haka malamai suka yi amfani da wannan dama don tunatarwa akan muhimmancin zaman lafiya. Ustaz Ali Abdu mamba ne a kwamitin tsare-tsaren Maulidi na masallacin Shehu Shu'aibu.
Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babban abin da ya dogara da shi wajen shinhida zaman lafiyar nan yake cewa kullu muslimin 'ala al-muslimi haram damuhu wa maluhu wa 'irdu fa bi hasbi imri'in min ash-sharri an yahqira akahu al-muslim. Kowane musulmi daga dan uwan shi musulmi haram ne. To in kowa ya yi aiki da wanga hadisin ya za a samu wasu musulmai suna faɗa da wa'ansu. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine misali a gare mu. Ya zauna a Madina tare da mutane wanda ba suke ba musulmi ba kuma ya yi zaman lahiya da su. Mimi yasa ba za mu iya zama mu musulmi yau da wa'ansu mutane wanda ba musulmi ba kuma mu yi zaman lahiya.
A nasa sakon barka da sallar Maulidi zuwa ga al'ummar musulmi, kakakin gwamnatin Nijar Asumani Malam Isa ya ja hankulan 'yan kasar da kadda su manta da barazanar tsaron da Nijar ke huskanta a sakamakon abubuwan da ke faruwa a makwabta.
Yau ba a yi mako uku ba da muka yi wani taro wanda a ƙarƙashin jagorancin ECOWAS. Wannan lokacin mun samu addinin musulunci da kristoci da sauran suka zo suka zamna, aka kwatanta cewa da kwanciyar hankali ita ce da muhimmanci, kuma addinin musulunci ce ya bada hanyoyi da dama waɗanda suke kai mu wannan kwanciyar hankalin. Kenan ya kamata a ranar yau ma irin waɗannan gargaɗin a ci gaba da yin su, musamman ma da ya kasance a iyakan mu abubuwa da dama da ke faruwa.
Sallar Maulidi a jamhuriyar Nijar wani lokaci ne da tururuwar musulmi ke dako gari takanasu daga ƙasashe irin su Nigeria, Ghana, Togo, Benin, Senegal da Mali don tarewa a garin Kyoto dake jihar Doso. Yayin da wasu ke hallara garin Kusa ko Kolori da ke jihar Zandar ko wasu garuruwan da ake ɗaukar daren na 12 ga watan Rabiul Awwal da muhimmanci. Saboda haka ne ma ranar yau Litinin ke matsayin ranar hutu a hukunce a dukkan faɗin ƙasar Nijar. Sule Imam Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.